Let me commend Nigerians for their patience, steadfastness.
Kammala and... jawabin shugaba Buhari da ya nuna ya san matsalolin da 'yan Najeriya ke ciki ta hanyar gode musu bisa hakurin da suke yi da nuna sun sani cewa yana ɗaukar matakan da suka dace ne. Kama daga kuncin tattalin arziki kare lagon Boko Haram da zagayen Niger Delta zuwa aikin hanyoyi da ba da kwangilar samar da harken lantarki daga tsaunin Mambila, shugaban ya nuna bayan Najeriya ba ta adana komai ga zamanin fatara ba. Dr. Abu Hamisu masanin kimiyyar siyasa ne da ya kalli jawabin shugaban.
Abubuwan da ya yi magana a kai abu ne sanene wanda da matun can baya ya nuna wa 'yan Najeriya cewa ga matsalan da kasa take ciki, kuma ga hanyoyin da kasa za ta bi, ko kuma su a matsayinsu na gwamnati za su bi har a cewa an ci maburi abin da ake so. An san cewa talauci ya bunƙasa a Najeriya, tattalin arzikinmu ya koma baya, wannan ya nuna cewa ya kamata a ce an gyara matsalolin ma da suka hana Najeriya ci gaba. Mun san su, shi ma ya san su, gurin da ya yi ne ya kawo gyaran shi muke kan duba har yanzu. Buhari na gaya mana cewa dole mu gyara halayyarmu. Wasu kuma suka ce a'a ba haka ba ne, cewa ai gabansa da suka yi sun riga sun magance komai, saboda haka Buhari zai kawo canji. Ai ba Buhari ba ne zai kawo canji, in ba mu canza ba ko mun kawo Buhari wallahi tallahi ba za mu samu yadda muke so a Najeriya ba.
Shi ma tsohon minista Abuja Dr. Aliyu Modibbo Umar ya ce sai 'yan Najeriya sun kawar da bambanci kafin fitowa daga wannan damuwa.
Ya kamata a fahimci cewa in harka ce ta Najeriya ba harkar son zuciya ba, in dai ta shafi Najeriya wadda duk ya shafi mu kenan, to sai mu manta da bambance-bambancen mu magana. To kai ka iya kaza ka kawo abin da za ka kawo, kai kana da kaza kana da kwarewa kaza abin da za ka iya, kai kaza. A cire wannan a son zuciya da kyama da hasada. To kage insha Allah nan da shekaru kaɗan sai mu haye.
Jigon APC Inuwa Yahaya ya ce jawabin ya kyautata fatar 'yan Najeriya ga matakan gyaran tattalin arziki, musamman ma da shugaban ya kauce wa muhawarar sayar da kadarorin gwamnati.
Za a iya sayar da abu don a biya bukata, kuma a nemi wani abun da wannan abun da aka saida shi. To amma a yanzu a halin da muke ciki na Najeriya, tattalin arzikinmu yana cikin rauni, don haka in a yanzu aka ce kawai kullum bukatarin mu sayo kuɗi, mu sayar da kadara, mu hure kuɗi ne, mu biya bukatu kawai da ake gani na mutane a sama, ba ainihin ya taba ƙasa ga baki ɗaya, ya yi naso ya isa ga talakan ƙasa wanda yake buƙatar a fice shi daga cikin wannan hali na ƙunci wanda rashin alkinta arzikin Najeriya ne ya sa muka shiga a cikin shi. To a gaskiya ni dai Muhammadu Yunus ba zan goyi bayan a sayar da abu dan a koma ga gidan jiya ba.
Maimakon jawabin ranar 'yanci da aka saba da ke cike da tarihi, wannan jawabi na shugaba Buhari ya fi mai da hankali ne kan kokarin ba wa 'yan Najeriya kwarin gwiwar da mura za su gyaru a gaba.
Uppermost in our mind today is the economic crisis. The recession.
Na san babban abin da ke zukatanmu yau shine taɓarɓarewar tattalin arziki. Wannan fa gaskiya ne.
For some it means not being able to pay school fees. For others it is not being able to afford the high cost of food, rice and millet.
Ga wasu kariyar na nufin rashin iya biya wa 'ya'yansu kuɗin makaranta, ga wasu rashin iya sayen shinkafa da gero, ga matasa da yawa rashin samun aikin yi bayan kammala makaranta da dogon jira. Na san yadda ake shan wuya, na san yadda kasuwanci ya shiga ragaita, tunda na girma nake karɓar albashi, don haka na san yadda ma'aikaci ke ji in albashinsa bai wadace shi ba. Na san mutane a dukkan sassan ƙasar nan na su daukarwa ko jurewa.
Let me say to all Nigerians today, I ran for office 4 times.
Bari in faɗa wa duk 'yan Najeriya yau ɗin nan cewa na yi takarar neman shugabanci ne sau huɗu don na tabbatar da cewa za mu iya cimma ƙudurin soyayya ta ɓarɓarewar Najeriya ta yadda arzikin Najeriya zai iya yi wa 'yan Najeriya aiki bayan mun yi nasarar yaƙi da cin hanci da rashawa. Ina tabbatar muku duk matsalolin nan na wucin gadi ne.
I believe that this recession will not last. Temporary problems should not blind our or divert us from the corrective course.
Nasiru Adamu Ali, kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.